Batun sauye sheka daga jam'iyya zuwa jam'iyya ga 'yan siyasar Najeriya ba wani sabon abu bane, inda kuma da daman 'yan siyasa kan yi rawa da bazar jama'a, musamman waɗanda suke wakilta a matakai daban-daban. Siyasar 2023 dai siyasa ce da ke huskantar sauye sheka. Idan ana iya tunawa a baya-bayan nan, gwamnan jihar Ibanyi David Umahi ya sauya sheka daga jam'iyyar PDP zuwa jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Kawo yanzu dai ana ci gaba da samun gaggan 'yan siyasa da ke sauya sheka, inda bayanai suka nunar a yanzu a majalisar dattawan Najeriya sama da mutane 7 ne suka sauya sheka daga jam'iyyar APC zuwa jam'iyyar PDP, daga ciki kuwa har da Sanata Francis Ali Mukana daga jihar Edo. Haka kuma na ji ta bakin wani dan jihar ta Edo dangane da wannan dambarwa, yace:
I am Shime Sivenus Ondumba. Actually, my opinion concerning candidate defecting from one party to another, for instance from APC to PDP.
Yana cewa ne sunana Chime su Venus Onumba, yace ra'ayina dangane da sauye sheka da manyan 'yan jam'iyyu ke yi a ƙasar ta Najeriya, musamman jam'iyyar PDP da APC. Mafi yawancin 'yan takara daban-daban ba a yi musu adalci ba a yayin zaben fitar da gwani da ya gabata. Ina ganin wannan dalilin kenan yasa suke ficewa daga jam'iyya zuwa jam'iyya. Haka kuma wasu 'yan siyasa suna sauye sheka saboda ra'ayinsu, ba ra'ayin jama'ar su ba.
But this all for their selfish reason.
Nana gozuku fadi bawara ni aurina, ina ganin cewa adalci ne wanda wancan jam'iyyan bata musu ba, wannan jam'iyyan wanda suke bata musu ba, shi yasa suke soya sheka suna tsallake suna komawa wata jam'iyya. Abinda na gani kenan.
Shi ma wani dan takarar gwamna kuma jigo a jam'iyyar ta APC, Alhaji Abubakar AA Gumbi, ya sauya sheka daga jam'iyyar ta APC zuwa jam'iyyar PDP.
Yin shawara ni da jama'ata ta APC mu kuma PDP, babban dalili guda kawai rashin adalci, rashin gudanar da mulki na jam'iyyar APC, wanda ka jagorar APC kamar ba dan siyasa bane, don abin da dan siyasa ka ba kowa hakkin shi abin da mutane ke so a ba su. To sai ka san cewa shi wannan mutumin kawai suka daka ne, shi ka daka.
Haka kuma na tuntubi mai sharhi kan harkokin siyasa, Farfesa Yahaya Tanko Baba, shugaban sashen nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto, ko yaya suke kallon irin wannan sauye sheka na 'yan siyasa ke yi a yanzu?
Wani abu ne wanda ake ta hasashe, musamman maganin cewa kami a gudanar da taruka na jam'iyya da zaɓuɓɓukan fidda gwani, akwai rigingimu da yawa a mataki na zaɓe cewa na ƙasa na gwamnoni na 'yan majalisu da kuma abin da ya shafi takarar shugaban ƙasa. Duk waɗannan abubuwa an yi su mutane da yawa na da ƙorafe-ƙorafe. To waɗannan abubuwa da aka gudanar a zaɓuɓɓukan fidda gwani su ne suke taruruwa, suke haifar da rashin natsuwa da rashin aminci.
Lamido Abubakar, Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.